malufin masalar hufai ne aiki bisa shafan hufofi biyu ba. Haddasun yaya malikin an hishami min urwata annahu ra'a abahu yamsahu al-hufai ne, ya ga babansa yana shafan hufofi biyu. A bayanan mu kuwa ina ganin annishi ma ja a fi ru'afi da ko ma ja a fi ru'afi amma wannan an yi shi ma ja a fi ru'afi kusa da ni. Haddasin ya an malikin an nafi anna abdullahi bin umar kana idza ra'afa in sarafa wa tawalla summa raja'a fa bana wa lam yatakallam. An ruwaito daga haya daga nafi'u daga maliku cewa abdullahi dan umar ya kasance idan ya yi haɓu jinin da yake fitowa a cikin hanci din nan in sarafa a cikin sallan yakan juya wata wallahi alola, ma'ana anan ba ma'anan alola ya wanke jini shine tawadda ya wanke jini sun maraja sannan ya komo fa bana ya gini akan sallan wallan mai takallan bai magana ba. Kuma inda ya ruwa a cikin fikihu idan habo ya kama ka a cikin masallaci to haban bai karya sallah bai karya alola sai ka fita ka samu ruwa a kusa da masallacin ka wanke jinin sai ka dawo masallacin ka yi gini akan abin da ka samu. So yayuwa liman kake bi ka samu liman yayi daya ko biyu kila kamin ka gama sallah ka gama wanke jinin ya gama sallarsa to abin da ka samu dai
ba yauran
kamani ba kai wurin bayan sama babu ma za a ci musu a rufe a kai ma za a kai babu amma su ai to akoma wa nan ne kusa da wurin ne hadisi biyu ne kawai to bari akoma al amalu ya gara abahu babansa yamsahu ala al-hufayn na shafan hufofi biyu. Kale ce wa kana la yazidu ya zama bai karawa idza masaha ala al-hufayn idan ya shafi hufofi biyu an yamsaha zuhurahuma ya shafi bayan su wala yamsahu bi shafi mudunahuma cikin su eh lalle ina tamanin sal'a baka ne wancan. Wato shine malami suke ce da addini da ra'ayi ne da akwai magana anan an ce ka shafi hufofi biyu lokacin za ka yi sallah amma shafan saman hufin shi ne wajibi kasan ba wajibi ba to kasan kuma ina yake taka datti ko sai aka ce ka shafa saman shi ne ce to ya ga babansa yana shafan hufofi guda biyu amma bai karawa in ya shafi akan musu tsobobi ya shafi bayan hufin wallahi musu bai shafan buduna huma cikin su wannan sai ka bashi a shari'a kawai ba ga ba ya ce sai a goge kasan ai. Wa hadathu ya malikin annahu sa'ala ibn shahabin ya tambayi ibn shahabin anil masjid shafa ala al-khuffayn kaifa huwa yake fa hadala ibn shahabin ihdaba dayhi ibn shahabi shiga da dayan hannayensa ta tar huffi karkashin huffi wal ukhra dayan kuma fawquhu saman sa summa amarahuma sanna yashudar da su wato ya jawo shafan. Kala ya kala maliku maliku ya ce kaulu ibn shahabin maganan ibn shahab ahabbu ma sami'tu layya shine mafi soyuwan abin da naji fi zalika wancan ya ce bayan yake shafa wannan ya ce yana sa daya hannun hagu a ƙasa hannun dama a sama sai ya shafe su gaba daya. Maliku ya ce to ni dai wannan ya fi kwanta mun a rai ma ja'a ru'abi. Haddasni ya yi an malikin an nafi an abdullahi bin umara kana ya kasance idza ra'afa idan ya yi haɓo in sarafa zai juya ma'ana zai fita daga masallacin wata wallahi ya wanke jini kamar yadda na faɗa ba alola wai ya sake alola ba don jinin da ya fita a jikin mutum bai warware alola sun maraja sannan ya dawo masallaci fa bana ya gini a kan sallan da ya samu ya yi in shi kadai ne in kuma ba shi kadai ba ne sai ya gini a kan abin da ya bar liman wanda mai takallan in bai magana ba in ya yi magana kan sallata ba ce. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس كان يرؤه يذم وينهب فيخرج يفتى فيغسل الدم يوانكي جني أنه قبلنسا ثم يرجو سنة يقوم فيبني يجني على ما قص اللابس أبن يسلى دعوة وسيش قبل سلنسا وحدثني عن مالك أن يزيد بن عبد الله بن قصيد الليسي أنه تواشير آيا قصيدا من سيبه رأفا يا يهبو وهو يسلي ينسلى فأتى حجرة أم سلمة يزود أكي أم سلمة ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم عندها ما مسلاش النبي لأكون ما تنسى أحديك سيزود أكي ما تنسى النبي أم سلمة فأتي أكاكاو مصبي ورؤون روان وانكيوا فتولى أي وانكي جني ثم رجع سنة يداو مسلاش فبنى يجني على ما قصر الله أكام أبن دي سلاة هذا الأمر بالروافي أيكي تكن هبو حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن الرحمن أسلمي أنه قال رأيتنا سعيد بن مسيب يرعف ينا هبو فيخرج منه الدم منا غني جنينا فتو واد قريش حتى يحت لبهاري قواب أصابعه ياغنسا من الدم دك جني الذي يخرج عندك فتا min an fi daga hancin sa sun mai salli ya salla wala ya tawalla ubaya wankewa kamar na kasan a fike jinin habo iri iri ne akwai jinin da yake diga akwai jinin da kuma zai dan fito ne to shine malamai suka ce in jini irin wannan kaji motsin sa ka sa hannu haka ka toke sai kai haka in kai haka so biyo ka ga ya dauke ka ci gaba da sallanka to amma idan har ya nashi nan gaba daya ya zo da'iratul bagali kenan to wannan sai ka wanke ko zai diga yi bata masallaci to wannan shine ake fita amma dai dan jini ne haka kawai kare ko misalin kai atishawa a cikin sallah zaka ga dan jini ya fito kana sai ka sa haka ka sa haka sai kai haka bai kai fadin nan ba to wannan sai ka ci gaba da sallanka amma yan har zai digo ya bata masallaci to sai ka fita ka wanke to shine anan yake cewa ya Ibn Musayyib yayi habu ko har yana ta ya kwaba hannunsa haka amma bai diga ba kenan tunda bai digan ba ya ci gaba da sallansa bai wanke habin ba wa dasni anna an malikin an abdurrahman ibn mujabbari annahu ra'a ya ga salim ibn abdullah ya haruje min afihi damu jinina fita daga hancin sa hatta ya tali bahari ko ba asabi ahu ya sabi u ya tsansa summa yiftulu sannan ya tuke shi ma'ana ya goge shi haka summa yusalli ya ci gaba da sallansa wala ya tawaddahu bai saki in alulama ana baya tsarki baya wankewa al'amalu fi man galabahu damu kaga wancan yana magana akan jinin bai yawa ba kenan to zai magana akan jinin da yayi yawa wanda jinin ya rinjaye shi min jurhin namiki ne auru afin ko habu hadisin yaya malikin an sha min urwata an abihi annal misura bin kharmarata misura dan kharmarata akhbarahu ya bashi labari annahu dakhala ala umar ibn al-khattab ya shiga cikin kan umar ibn al-khattab min al-lailati allati duina fiha adaren da aka soke shi don shi sai na umar yana gyara sahun sallah ne aka soke shi da makami wanda sanadin mutuwar sa kenan to daren da aka soke shi da makami din ne ya shiga wajen sa to fa ayi kada umar li salati subhi ya fadakar da umar yana bacci ce lokacin sallan asuba yayi وقال عمر سي عمر يجي نعم ياي ديدي اكدين دك ياي ديدي ولا حظ في الاسلام باربو ا cikin musulunci liman taraka salata ga wanda ya bar sallah mana ko wani hali kake ciki dole kai sallah gashi yana cikin jinin da aka ji masa ciwo to shine mai ladan yanke cha tashi tashi lokacin sallah yaji yayi ديدي aka yayi ديدي باربو ga wanda ya bar musulunci sallah a cikin musulunci fa salla umar ya salla wannan hali wajruhu mikin da aka ji masa yas'abu da man yana bubbugar da jini nam hadisin ya malikin an ya yamni sa'idin anna sa'id ibn al-musayyib qala sa'id ibn al-musayyib yace ma tarawna fi man galabahu damu min ra'afin falam yanqadi anhu me kuke gani yana so ya ba su ilimi ne sai yace me kuke gani ma'ana me kuke gani ya wajaba ga mutumin da jini ya rinjaye shi jinin na habu kuma yana sallah falim yanqadi anhu jinin yake yankewa kala maliku yace kala ya haya ibn sa'id yace summa qala sa'idun sa'ibin sannan sa'idun dan sa'ibin nan da ya tambaya yace ara an yumi bi ra'sihi ima'an ko wani lokaci ya ji ya wanke jinin jinin yake tsayawa ya wanke yake tsayawa to yaya zai bar sallah ne sai jinin yake cewa ba haka zai ba yayi nuni dan ya duka ne hancin zai abun nan sai nuni bi ra'sihi da kansa ima'an nuni ma'ana ba sai ya ji ya sunkuya har inda jinin zai shiga ba kala ya kala maliku yace wa zalika ahabu ma samitu layya wannan shine mafi kyawun abin da naji zuwa gare ni alwulu min almazi saki alula daga mazi in ya fita ma mutum hadasi yaya amalikin an abin nadri maula umar ibn ubaydillah an sulaiman ibn yasarin an miqdad ibn alaswadi anna ali ibn abi talib sayna ali ibn abi talib ne amarahu ya hore shi an yas'ala lahu rasulullahi ya tambayi masa annabi an rajuli ga mutum idza da namin ahadihi idan ya kusaci matansa wato ma'ana ba ya yi jima'i da ita ba ya zauna kusa da ita sai sha'awa ya kama shi fa kharaja minhu almazi sai mazi ya fito masa ma za alaihi mai hukuncin sa shi dai mazi ba fitsari bane mazi kuma ba mani bane to mai hukunci akai qala ali yace abin da yasa bazan tambaye annabi ba fa inna indi ibnata rasulillah wannan abin ya shafi iyali kuma yar manzon Allah ne a daki na je in tambaye shi maganar sha'awar mata wa ana ashayi ina jin kunya an asalahu in tambaye shi qala al-miqdad yace fa sa'altu rasulullah sallallahu alaihi wasallam an zalika sai na tambaye annabi haka wa qala yace idza wajada zalika ahadukum idan ɗayan ku ya samu haka faliyan laha farjahu bil ma'i yayyafa ma al'auran sa ruwa waliyata wallahi alula ulu as-salati alulan sallat ma'ana kaga alula ya warware shi ko mazin nan da ya diga atuban sa yayyafa ruwa kaman yanda ake yayyafa wali wato aikin da ya kamata ake yi a saki alula nam muhaddisni am malikin an yazid ibn aslama an abihi anna umar ibn al-khattab qala umar ibn al-khattab yace inni la ajidu yanhadiru minni hudayra ni ina samu cewa yanhadiru minni mazi yakan gangaro da gare ni misal hudayra misali sirran abu haka haka ne kan je kan gangaro mini fa iza wajada zalika ahadukum idan ɗayan ku ya samu irin wannan abin da na samu ba mani bane mazi ne kan gangaro sirili kaman dan wani sirrinin abu haka to idan ɗayan ku ya ji haka fa ne ga sili zakarahu ya wanke zakarinsa duka haka muka sani a cikin figo dama in mazi ya fito maka to lallai ka wanke dukkan al'auran wala yatawalla yayi alula wulu'ahu irin alulan sallah don karkace irin wulu'u na ciyan da yace kai tsarki sai ce wulu'ahu sai fasara shi li salati irin alulan sallah ba irin wanda aka ce ka wanke can ma wannan yani yana nufin ai kaga bai fadi abin da yake gangarowan ba ko sai ce ani yana nufin almazaya mazi wa hadasin malikin an zaid ibn aslama an jundubi maula abdullah ibn ayyash annahu qala sa'altuna tambaye abdullah ibn umara anil mazi me hukuncin mazi fa qala yace idza wajadtahu faghsil farjaka in ka samu mazi a jikinka wanke farjinka al'auranka kenan wa tawalla kai alula wulu akalis salati irin aluran sallah ar-rukhsatu fi tarkil wulu'i min al-mazi akwai rukhsa sauki a cikin barin alula daga mazi hadasin yaya an malikin an yaya ibn sayyidin an sayyidin ibn sayyibi annahu sami'ahu ya ji shi wa rajulun lokacin da ya ji shi nan wani mutum ya saluhu yana tambayan sa fa qala sai ce inni la ajidu al-balala ina samun jika a tubabina nikan ji kaman na jiki wa ana usalli kuma ina cikin sallah a fa ansarifu na juya ma'ana in yanke sallah na fa qala lahu sa'idu sai sa'idu yace wallahu sala ala fayyidi man sarabtu hatta qaliya salati ba wai in ji jikan ba wallahi da zai gudana akan cinya na ba zan juya ba sai na gama sallah na kaga wannan a cikin sallan ya same shi kaga a cikin sallan ya same shi wancan ko a waje ne sai ya ce to wannan akwai ruhusa kenan in ya zama a cikin sallar ne irin ya samu yace ni kan ko ya gangara kan cinya na ba zan juya ba sai na gama sallar na wanda sai an malikin an salti min zubai ne annahu qala sa'altu na tambayi Sulaiman min yasarin anil baladi gabanin jika ajidu da nake samun shi to kan ji wani lokaci tuban ka ya jiki haka qala ya anzihi mata tasawbika in kana kokanto ma'ana ka yayyafa abin da yake karkashin tubanka bil ma'i da ruwa walhu anhu ka kauda kai gabarin sa kashe din sa ka wahala yayyafa ruwa kawai ka ci gaba da ibadanka na'am babu alulu min masil farji yin alula daga shafan al'aura hadasiya ya malikin an abdullahi ibn abi bakr ibn muhammad ibn amr ibn al-hazm annahu qala sami'a yaji urwata ibn az-zubairi urwata dan zubairi yaqulu yana cewa dahaltu ala marwan ibn abdul hakim na shiga wajen abdul marwan dan abdul hakim fa tazakarna muka tunacecenia muka muzakara wato ka tuna mini ta mina mini malamai su kan zauna su yi muzakara ka fada an fada wato mutuna majuna shine muzakara ma yakunu min hulu abinda alula yake zamowa wajibi ayi wa qala marwanu yace wa min massi zakari lulu akwai alula daga shafan zakari ma'ana duk mutumin da ya shafi zakarin sa alulan sa ya warware qala urwatu yace ma alimtu azani fa ban san wannan ba qala marwanu al-hakim yace akhbarani busuratu ya bani labari bintu safwana annaha cewa ita sami'at taji rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu taji annabi yana cewa idza massa ahdukum zakarahu idan dayan ku ya shafi zakarin sa falyatawadda ya alula to kagan ku kuma biki zaka ga shi namiji in ya shafi al'auran sa ba tare da wani shamaki ba ma'ana misali ba wando ba fan hannun ya taba zakarin sa in dai zakarin yana motsi wato hannun yana motsi alola ya warware amma hukuncin mace in ta shafi bayan farjinta alolan bai warware sai ta tura yatsa a kafa din sannan nata zai warware to sannan malamai suka ce a fiqhu ko zai ce wa in bi za'idin in hasa yatsu biyar din nan kowanne ya taba al'auran ka har dai al'auran ya ji to ya warware alula sai suka ce to ai akwai mai yatsu shida mai watsu shida wannan ake macin dunan wannan biyar ne wannan na shidan ba suka ce to yana motsi ko shine mai motsa da ce walau bi za'idin in hasa ko da nan mai karuwa dai inda yana motsi in za a taba shi ji zafi shi ma ya warware alula nan wanda sani na'am idza masa ahadukum zakara wa laytu Allah wa hadathani malikan an isma'il ibn muhammad ibn sa'ad ibn abi waqqas am mus'ab ibn sa'ad ibn abi waqqas annahu qala kuntu amsiku al-mushaba na kasance ina rike al-qur'ani Allah sa'ad ibn abi waqqas akan sa'ad ibn ashir to ina rike mashi al-qur'ani nam fahata kakatu sai ya ga nayi suka nayi susa ya ga na sa hannu a wando na nayi susa fa qala sa'du yace a la'allaka masissa zakaraka kila susan nan ka shafi zakarinka qala yace fa qul sai nace na'am na shafa qala yace qum tashi fa tawalla ka saki alula fa qumtu na tashi fa tawalla atunai alula summa raja'tu sanna na dawo wato kaga ya sanar da shi kenan cewa duk mutumin da ya shafi al'auran sa to alula ya wajaba wanda sani an malikin annafi anna abdullahi ibn umar kana yaqulu dan umar yana cewa idza massa ahadukum zakarahu idan dayan ku ya shafi zakarin sa faqad wajaba alayhi al-wudu'u alula ya wajaba kansa wanda sani an malikin an yasha min urwata abi annahu kana yaqulu yana cewa man massa zakarahu wanda duk ya shafi zakarin sa faqad wajaba alayhi al-wudu'u alula ya wajaba kansa wanda sani an malikin an ibn shahabin an salim ibn abdullahi annahu qala ra'aytu naga abi abdullahi ibn umara yaktasilu yana wanka summa yatawallahu sannan yayi alula fa qultu lahu sai nace masa ya abati ya baba amma yuzika al-ghusl min al-wudu'i shin wankan da kai bai isan maka alwala ba wato wankan na wajibi kenan man janaba ya kama mutum sai ya wankan janaba ma'ana ka mai fara ya wanke al'auran sa gaban sa da duburan sa gaba daya sannan sai zo ya wankan gaba daya amma a halin wankan bai shafi zakarin sa ba sai yayi alwala ba tunda shi alwala hadathul asgari ne shi ko janaba hadathul akbari ne to wannan shi ne hadathul akbari ya dauke asgar din to shi ne sai ya ga baban sa nan yayi wanka irin da wajibi din sannan kuma yazo yana alwala sai ya ce ah ya abati baba amma yi jikal gusulu wankan bai ishe ka ba min alwala daga alwala ai ba sai kai alwala ba kala yace bane ya ishe ni walakin amma abin da yasa nayi a hayanan wani lokaci a masu zakari ne kan shafi zakari ina ne bayan na gama wankan ba ta wallo sai ya alwala wanda sunni an maliki an nafi an salim ibn abdullahi annahu qala kuntu na kasance ma abdullahi ibn umara tare da abdullahi dan umara fi safarin a wani tafiya fara'aytu na ganshi ba da an dala ati shamsu baya rana ya tahudo ya tawalla yana alula summa salla sannan ya salla ne a to wani irin salla ne wannan wa qultu na wani ce mashi inna hadhihi la salatun ma kunta tusalliha a wannan sallan wace irin salla ne wallahi salla ce wanda baka yin ta kala sai ce inni ba da an tawallatu abin da ya faru ban nayi alula li salati subhi domin je sallan asubahi masisu farji na samu farji na safi al'aurana summa nasitu na shafi al'aurana maimakon in saki alula sai na manta an ata wallahi in yi alula ba ta wallatu sai na yanzu shine na saki alula wa qutu li salati na koma masalla na dan sallah ba alula bai yi ba wancan sallan na nayi na shafi zakari na alula ya warware to maimakon saki alula ban saki ba sai na yi sallah ba alula to saboda haka kan gari ya waye nan ya kalai alolo min kumulatin rajulin imra'atahu wajabcin alola ga mutumin da ya sumbanci matansa wanda sun yaya an malikin an ibn shahabin an salim ibn abdullahi an abihi abdullahi ibn umar annahu kana yaqulu kumulatin rajulin imra'atahu sumbantan mutum ga matansa wajassuwa da shafa jikinta biyadihi da hannunsa min almalamasin daga shafa faman fa'ala umman qabala imra'atahu wanda duk ya sumbanci matansa au jassaha ko ya shafi jikinta biyadihi da hannunsa fa alayhi ruu'u alula ya wajaba akansa kuma kaga masu yiwu sun kawo shi kashi kashi Allah ya ce aula muslimun nisa aulan tijinu ma fata mu sai idan ai bako to sai fikin su kawo ta in kasadan lazzata wajadaha in ya nufi jin dadi ya samu jin dadi to kuma amma bai nufi jin dadin ba wai limme ka sani hawa jira ha bai ma nufi jin dadi ba amma ya samu alwala ya wajaba akansa wai in ka sani hawa limme jira in ya nufa ko bai samu ba alwala ya wajaba akansa amma wai limme ka sani hawa limme jira bai nufi jin dadin ba bai kuma samu jin dadin ba fala wulwa alaihi kaga san fiki suka warware kan haka to nan yayi magana ne kawai in ka shafi matanka akwai lokacin da zaka shafi matanka ba niyya ko zaka wuce ta wuce ku shafi juna haka kai ba niyya ita ma ba niyya wannan bai warware alula ba to sai kuma can mai mutar sai na ce allamisu wal mulmusu sawa'u kaga nan an ce in namiji ya shafi matarsa ya ji dadi alula ya warware to ita matan in ta ji dadin ba sai ai magana ba ai magana anan ba sai biyu ya ce to allamisu wal mulmusu sawa'u da mai shafan da wanda aka shafan da yene ne yanda kai miji in ka ji dadi alolan ka ya warware ita ma matan in ta ji dadi alolan da ya warware yanda in kai namiji in ka sanar da zata waje da ita ma haka nan wannan ana maganan lamsu ne shafa shafa amma maganan in ya zama jima'i wannan ba wannan ba magana kawai har da wanka ne yawa wanda sai an malikin annahu balagahu anna abdullahi ibn mas'udin kana yaqulu yana cewa min kumulatu rajuli imra'atahu alwulu'u akwai alula ma'ana saki alula ya wajaba idan namiji ya sumbanci matansa to shi kuma sun ba kaman tsotson baki haka ko hada baki so wannan babu sauki kawai ba magana kawai alula ne yawa na da sun yi malikin an ibn shahabi annahu kana yaqulu yana cewa min qublatir rajuli imra'atuhu lulu'a alulaya wajaba da sumbanta namiji ga matansa al'amalu fi ghusli janabati wanka a cikin aiki cikin wankan janaba haddathani ya malikin an yashamin min urwata an abihi an aisha daga sayyidatuna aisha ummul mu'minin uwar mu'minai anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama cewa ma'aikin ya kana idaktasala idan zai wanka min aljanabati daga janaba bada ayakan fara bi gasli dai da wanke hannayensa summa tawalla sannan yayi alula kama ya tawalla li salati kama inda ake alulan sallah summa yadkhilu asabi'ahu sannan ya shigar da yatsunsa fil mai a cikin ruwa fa yukhallilu ya tsetsefe bi hada ita usul sha'rihi asalin gashin ta shi janaba yana da wahala shi za masu tara gashi da sauran su dole ne su wanke har ruwa ya shiga karkashi mai ibn ashir ya ce isata kulli sha'ratin janaba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan tsetsefe gashin sai ruwa ya shiga karkashin kowane gashi summa yasubbu sannan ya watsa ala ra'sihi bi zakansa salasa garafatin kamfata uku mene ne hannunsa summa yafilu al-ma'a sannan ya kwararo ruwa ala jasadihi bi zakin sa kulli hidukansa haka yake wankan janaba wa dasni amalikin an min shahabin an uwa ibn az-zubayr an aisha ta ummul mu'minin anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maiki sallallahu alaihi wasallam kana ya kasance ya kana sallallahu ya ga tasulu yana wanka min ina'in daga ƙwariya ƙwariyan nan huwal faraqu shine daru ma'ana boye budadden baki ba wai kaman buta ba haka mai budadden yake kaman daru ko bahu haka yakan yi wanka a ciki min aljanabati daga janaba amma kamar yadda aka faɗa can bayan ya wanke hannunsa bayan ya tsatsafe gashinsa sannan ya ɗiba ruwan a ciki ya bada wadani amalikin annabi anna abdullahi ibn umar abdullahi ibn umar kana idza tasalla min aljanabati ya kasance in zai wankan janaba bada ayakan fara fa abraga ala yadihi yumna ya watsarwa hannunsa na dama fa gasala ya wanke ta summa gasala farjahu sannan ya wanke farjinsa summa malmala sannan ya kurkura baki wasan sa da shakarwa kaga kaman dai sufan alulan kenan summa gasala wajahu sannan ya wanke fuskarsa wana laha ya watsarwa ya yayyafa fi ainihi a cikin idanunsa summa gasala sannan ya wanke yada wannansa al-yumna na dama summa lisura sannan na hagu summa gasala rasu sannan ya wanke kansa summa ga tasalla sannan ya ci gaba da wanka wa afala alaihi al-mala ya kwara ruwa a kansa wannan ya malikin annahu balagahu anna aishata aisha radiyallahu anha su'ilat an tambayeta an guslil mar'ati min aljanabati yaya wankan mace yake daga janaba fa qalat tace litahfinna litahfinna ala ra'siha ta dibo tafi wato ta kamfato kanta salasa hafanatin kamfata uku min almai daga ruwa walital gasara asata matsa gashin kanta in ta zuba ruwan ta matsa har ruwan ya shiga ta biya dai hada hannunta shi yasa kaga malaman da suke hana irin daure dauren nan da mata suke na igiya na lilo wanda ake daurewa irin na arna amma kaga kitso in aka sa ruwa zai shiga ko ina amma wannan da aka sa roba aka daure aka daure aka daure to ba wankan janaba domin karkashin kowane gashi ana so a samu ruwa so na haka ma Aisha tace ta watsa ruwan su uku ta jika shi ta matsa ruwan nan har ta tabbatar da ya shiga karkashin kowane gashi to amma akan irin wannan daure daure na leda na da sauran su kaga an daure gashin gaba ɗaya ruwa ba zai shiga ba kaga wannan ba daidai bane wallahi ta gasa ta matsar asa kan ta biye din ya hada hannunta wajibul ghusli idan ta kalhi ta nani wajabcin wanka idan kaciya biyu sun haɗu ma'ana kaciya biyu anan sunna ne mace yi mata kaciya khifal ake ce masa sunna ce sai dai ba yi ne to shine aka ce idan kaciya da kaciya sun haɗu al'auran namiji da al'auran mace suka haɗu wannan maganan cewa ko a fitar da mani ko ba a fitar da mani kawai wannan yana so ya magana ne akan ko mani ya fita ko kar ya fita wanka ya wajaba haddathani ya malikin an ibn shahabin an sa'id ibn usaym anna umar ibn al-khattab umar ibn al-khattab da usman ibn affana da aisha ta zaujan nabiyyi matar annabi kana yaquluna suna cewa idza massal khitanu al-khitana idan kaciya ya shafi kaciya matukan kan al'aura ya shiga cikin al'aura na mace magan wajaba al-ghuslu wanka ya zama wajibi wannan ba maganan cewa ko da ko an yi mani ko ba a yi mani ba ko ya ji dadi ko bai ji dadi ba in dai an hade to wanka ya zama wajibi aka shi sa don kasancewa wajibi ne in ka duba a cikin fiqh sai mutun yayi jima'i misali da mata sai mai fitar da mani ba har yayi wanka yayi wanka ya gama bayan ya gama wankan nan yayi sallah sai ji mani na gangarowa ba zai sake wankan ba inda ya riga yayi sunna din ko saboda in ta kalkita nani da ya riga yayi to wannan mani ne ya fito daga baya wanke kawai ci gaba da ibadar sa wa da sunni an malikin abin nan dari maula umar bin ubaydillah an abi salamah bin abdurrahman bin auf annahu qala sa'altuna tambaya aisha zaujan nabiy sallallahu alaihi wasallam matar annabi ma yujibul ghusla me yake wajabta wanka fa qalat sai tace hal tadri ma masaluka wato wai shi mai tambayan nan abdurrahman bin auf yana tambayan aisha matar annabi sai ta ga wai karamin yaro ne me ya sani a harkar mata wanda yake tambaya wai me yake wajabta wanka sai ce ma masaluka ya aba salamata misalin ka kai Abu Salma misalin furuqi misalin ya'yan tsaki ne ya samu uddikata ya ji wai zakara ya sarafu yana cara fa ya sarafu ma shi ma ya cara tare da ita ya san abin da ke ce ma cara kuma na tambaye shi kai dan yaro har yaushe ka san harkan mata kana tambaye abin da yake wajauta wa sai ta ce masa idza ja wadhal khitanul khitana idan kaciya ya wuce makaciya kan wajabal ghuslu wanka ya zama wajibi okay wanda sun yi amalikin an yi amini sa'irin an sa'irin nun sa'irin an aba musa al-ash'ari a ta aba musa al-ash'ari ya zo wajen aisha zaujen nabi matar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam faƙala laya ce mata laƙar shakka alayya ikhtilafu ashabin nabi saɓani wato sabban annabi ya yi mani tsanani ba saɓani na faɗa ba wannan ya ce hukunci kaza wannan ya ce hukunci kaza fi amrin a cikin wani lamari al'amarin kuma la'azimu asaka baliki minhu ina ganin girman shi in fuskance ki in tambaye ki don ke kadai zaki iya warware wannan matsalan amma al'amarin fadin shi ne nauyi fa qala sayyid ma huwa menene shi ma kunta sa'ilan anhu ummaka sai ta kama shi wannan magana me kake tambayan uwarka me kan wato din ya ji dadin tambaya me kake tambayar uwanka fasalli tambaye an hu gabarin sa fa qala sai yace mishi da rajulun mutun ne yasimu ahlahu ya taki iyalinsa summa yakasulu sannan yayi kasala ma'ana karfin ya gagara wala min zulmi fi damani ba fa qala tace idza ja wadhal hitanul hitana idan kaciya ya wuce makaciya fa kar wajabal ghuslu wanka ya zama wajibi fa qala abu musa abu musa yace shikenan na warke la as'alu an hadha ahadan wa adaki balan kara tambayan wani ba bayan ki har abada saboda ni na samu inda na ciro daga manzon Allah ne an ciro yanki dan manzon Allah ya ce wannan yar matan na ku karbi rabin ilimi wurin ta Allah sai an malikin aya ibn sa'idin an abdullah ibn ka'ab ibn maula usman ibn afana anna mahmud ibn labid mahmud ibn labid al-ansari sala ya tambayi zaid ibn sabit an ar-rajul hukuncin mutun yusimu ahlahu ya taki matansa summa yakasalu sannan gajiyawa ya same shi ya kasala wala yanzulu bi zubda mani ba fa qala zaid zaid ya shayyata sunne ya wanka fa qala lahu mahmud mahmud ya ce inna ubayy ibn ka'ab ubayy dan ka'ab kana la yara al-ghusla shi labarin da yake bayar a shi yana ganin ba wanka fa qala lahu zaid ibn sabit zaid ibn sabit ya ce inna ubayy ibn ka'ab nazaa an zalika to shi lokacin ubayy ibn ka'ab ya rasu a lokacin da yake rarai yana ba da labarin in ka sadu da iyalinka mani bai fito ba babu wanka to shi ne yake tambaya kai ya zaka bani wannan magana ubayi ibn Ka'ab baya ganin wanka sai ce a baka sani bane naza an zalika ya sauka ga wannan maganan qabla an ya mutu gabani ya mutu daga baya ya fahimci cewa akwai wanka din wannan sun yi amalikin annabi anna abdullahi ibn umar abdullahi dan umar kana yaqulu ina cha idza ja wa dhal khitanu al khitana idan ka ciya ya ketare ka ciya fa kana wajaba al ghuslu wanka ya zama wajibi alhamdulillah na muta shi wuju wulu'ul junubi to ma'anar sai nan ga akwai alamar duni ka sa alamar da su wannan makaranta mun kana shi alaba mun da dan su mun doktor a daga bata mun washa dai da basu mana hadiya ga shi mun na nan wannan amin amin fatiha salatu fatiha
amin
ya kana mun ya kana sai
amin
sallallahu alaihi wa sallam muhammad
amin
wa ala alihi
amin
alhamdulillah
rabbil alamin.